wasannin da aka buga guda ɗaya tilo a bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun tashi can jiras 2-2 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take mataki na 3 da maki 46 a saman teburin na Premier League din kasar Ingila a mako na 22. Arsenal ko tana mataki na 6 ne da maki 39. A yau za a buga wasa ɗaya tilo wanda ya rage wasannin mako na 21 wanda ba a samu damar buga shi ba saboda waɗansu dalilai, inda a yau kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za ta karɓi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta West Ham da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chari. Don muka tsallaka can ƙasar Spain ko ɓangaren Copa del Rey na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasan zagaye na 16 wato round of 16 a turance. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Sportivo ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kwallo 4 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Fomenta ta sha kashi a hannun Alaves da kwallo 3-1. Ita kuwa Cadiz ta sha kashi ne a hannun Sevilla da kwallo 2 da nema a gidan Cadiz, sai kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas suka tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Valencia. A yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, duka a gasar ta Copa del Rey zagaye na 16 da abubuwa sanai da misalin karfe 7 na yammaci a gugun Najeriya, sai kungiyar kwallon kafa ta Leganes Fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal. Kungiyar kwallon kafa ta Numancia Kuras karɓuwa kuntin Real Madrid ne duka a gasar ta Copa del Rey da misalin karfe 9 na dare a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Espanyol suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Levantin. Idan muka leka ɓangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya, ko kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho na buƙatar ɗauko ɗan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta PSG Lucas Moraes da ya dawo kungiyar a mazaunin aro. Tsohon ɗan wasan shi ko tsohon ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool John Aldridge ya ce ya kamata Liverpool ta ɗauko Alex Sanchez daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal don mai gurbin Philip Coutinho wanda yake shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Tun dai dan wasan Coutinho kafin a kammala cikin ya zabi rigar da yake so a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda yake bukatan ke sanya ta, inda ya nuna sha'awar sa kan lamba 7, sai dai zai iya fuskantar yaki kafin nan ya samu a bashi wannan riga, domin akwai wanda yake sa ta Adan Tura, inda ake tunanin shi Adan Tura na yunkurin barin kungiyar ta Barcelona. Ana sa ran kammala wannan cinikayyar ne nan da sati guda. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan tana zawacin dan wasan tsake ne na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Harry Mkhitaryan dan shekaru 28 da haihuwa, inda take shirin sanya dan wasan ta Joao Mario wanda Manchester ta nuna sha'awar ta wajen ganin ta dauko dan wasan ya kasance a cikin cinikin da za a yi da Harry Mkhitaryan. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham tana shirye-shiryen ta don ganin ta mayar da dan wasan ta Harry Kane ya kasance dan wasan da ya fi kowane dan wasa daukan albashi a bangaren Premier League na kasar Ingila, inda ta ce za ta ke bashi £200,000 a duk sati. Daga ƙarshe Sergio Aguero ya bayyana ya ba da tabbacin cigaba da zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City har zuwa ƙarshen kontrakinsa ya kare a kungiyar a shekara ta 2020. Ya kuma bayyana cewa kungiyar ta Manchester City ita take da abin da za ta ce game da ci gaba da zaman sa a kungiyar nan gaba. Iya abin da ya sawo ka kenan a labarin wasannin namu na yau, daga nan dandalin biyoyi, huta lafiya.